reviewed the transition in Mali, Burkina Faso and Guinea.
Shugaban hukumar gamayyar kasashen Afrika tema wato ECOWAS Omar Ali Traore kewa yan jaridu karin bayani bayan wani taro na sawai uku da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya jagoranta da shugabannin kasashen Niger, Jamhuriyar Benin da Guinea-Bissau. Yace shugabannin sun tattauna batun mika mulki ga farar hula a kasashen Mali, Burkina Faso da Guinea, inda suka dau matakan matsakaimi ga kasashen, inda aka tsara shugaban kasar Benin zai tattaki takanasta Kano zuwa waɗannan kasashe guda uku.
The leaders have affirmed their commitment to the expeditious transition to democracy in each of the three countries.
Shugaban hukumar ta ECOWAS kazalika yayi ƙarin bayanin cewa shugabannin sun kuma tattauna batun tsaro a shiyar ta Afrika ta Yamma.
The leaders have resolved to provide a robust regional response to secure to any threat to security.
Shugabannin sun kuma cimma samar da matakin gaugawa don fuskantar kalubalen tsaro a wannan shiya. Mataki kuma irin na cikin gida ga duk wani kalubalen tsaro da shiyar ka iya fuskanta, wanda za a yi aiki da tsarin daukar matakin da ke kunshe cikin manufofin kungiyar ECOWAS na amfani da sojojin yankin da kuma kudaden da za a samar daga wannan shiya.
And region's own financing.
Ganin cewar kasashe yan rabbana kawadar tamu irin na Afrika kullum suna kare kaina da kokon bara zuwa kasashen Turawa, to shin ko ta ina za a samar da waɗannan kudade haka? Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani. Bamu da matsalar samar da kudaden, muna da hanyar yin hakan. In ana maganar yadda zamu samar da kudade, muna da yadda zamu samar da kudaden da zamu tunkari ta'addanci a wannan shiya tamu. Professor Muhammad Tukur Baba mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum.
In dai da niyya suna iya yin wannan, ido ya waye, Turawa mulkin mallaka sun zo iyakansu, ya kamata mu lura da abin da suka mana kuma mu hana abin da suke so su ci gaba da mana. In ka duba ita Guinea, kamar Guinea da Guinea-Bissau sun dawo ne wasu a wurare da ake amfani da suna yada kwayoyi da sauransu. So don haka suna da muhimmanci da mu, muna da muhimmanci da su. Dole sai mun hada kai, mun hada gwiwa. Abinda dai za mu yi fata Allah ya ba karfin gwiwa su yi haka, kuma muna fata a samu nasara.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.